sha.
More music at houseofsongs.com.
Ka gama kwawete na za kama iwe ya kanada hali samba kadamura. Baida abente kanada buhudubu ya kwanda yungwa bakati ya gashiva. Arkada pa kazuba wa karenuka gatang adam bakada muyara yuwa. Kana zubara da abinci cikin kwata ga ƴan uwa ba ga ya ba miya mun zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga tai mana sansani ba mu da kwarjini ba mu da kaburi tuna maza mu fada wa gaskiya zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga tai mana sansani ba mu da kwarjini ba mu da kaburi tuna maza mu fada wa gaskiya maza mu fada wa gaskiya mun zama al'umma mara taimako in kunyo mantuwa yau da tuni na zo wajen san mutum duka na son taimako in kai taimako kanka ka taimaka kai zaka kara masoya sirako ka samu kwarjini ka samu daukaka ka samu girma sanadin taimako balle kai shi da jin kai bariya babu tuma santi ba fariya zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga tai mana sansani ba mu da kwarjini ba mu da kaburi tuna maza mu fada wa gaskiya kalma ta taimako kalma ta taimako wannan kalma ta yi rawar gani taimake dan adam ka samu taimako Allahu zai maka domin yana gani mun zanto kura kan taimako don daga mu ɗayan mu muke gani ya zamu kyamata kalmar taimako mu juya baya muna wata dariya zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga tai mana sansani ba mu da kwarjini ba mu da kaburi tuna maza mu fada wa gaskiya ka gama kwace na ta kama iwuya kana da hali samba kadamuwa baida abinci kana da buhudubu ya kwanda yunwa bakati ya gashiba har ka dafa ka zuba wa karnuka ga dan adam bakada mu ya rayuwa kana zubar da abinci cikin kwata ga ƴan uwa ba ga ya ba miya zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga tai mana sansani ba mu da kwarjini ba mu da kaburi tuna maza mu fada wa gaskiya mazagaya al'ummar duniya wacce take iya wannan rayuwa ita da magudi ruwa kula fuce kashi da gilli ga kin karuwa ga mugun hali ga kin ɗan uwa wai me ya faru da mu ne mu kuwa sai dai yawan mu na taron tsintsiya wacce wata bata shara ba gaba daya
zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga taimana sansani ba mu da kware jini ba mu da kaburi tunan mu za mu fada wa gaskiya
harka ta ilimi tsari na lafiya sun dada bati don ba taimako in muka hada kai za mu asibiti koko gina makarantu da taimako babu jiran shashashan gwamnati karirayin su suke yi wa dako da za mu dandata kai mun taimako za mu ga babu bara wata safiya
zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga taimana sansani ba mu da kware jini ba mu da kaburi tunan mu za mu fada wa gaskiya
zama al'umma mara taimako ruwa ta shiga taimana sansani ba mu da kware jini ba mu da kaburi tuna maza mu fada wa gaskiya yeah.